It's 12 o'clock tonight. FJ Chapoy, so you're the kid came in time in Daddy, and you are some back here, life here, back here, time in Damua. Kiza moma tata, farin chiki zai karuwa. Maso yata, na jiki shi zo ban ruwa. Zan kira ki mata, ta tauraruwar mata. Ki gaya musu, ni ne zan kula da ke. Zan kira ki mata, ta tauraruwar mata. Ki gaya musu, ni ne zan kula da ke. Baby zo na kai ki ga mama na. And I will show you sistana. Sasuku laki dare rana. Kena zaba musu matana. Naza yengi danku waisan sandani. Kumasu nuna mini suna idani. Oh, 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 matata. Matata. Oh, 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 matata. Matata. Oh, 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 matata. Matata. Rayuwa in babu ke waye zai kula da ni ki kira ni angonki afan yayanki ki sai na san ki kullum mafarki na kira ki mata ta tauraruwar mata ki gaya musu ni ne zan kula da ke san kira ki mata ta tauraruwar mata ki gaya musu Baby, zona kai ki ga mama na. And I will show you sister na. Sasuku laki dare rana. Kena zaba musu matana. Na zayengi danku wai san sandani. Kuma sun nuna mini suna idani. Oh, 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 matata. Matata. Oh, 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 matata. Matata. Oh, oh, oh.